shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummar su. A yau mun samu bakoncin wata matashiya ta kuma ba mu labarin ta.
Sunana Fidak Sani Rashid, ina zaune ne a nan Kano. Shi da farko dai na yi primary school ina a nan Kano, inda na yi a Salsa College inda yake na Botoro. Daga nan na karasa na tafi, na gama primary a nan na tafi JS3, daga nan sai na koma Kano Foundation da ke Bebeji. Sai na yi shekara ɗaya, sai na kuma dawowa dai kenan. Wannan Sosa College na karasa secondary school ina. Me yasa boarding din kike shekara ɗaya? Eh, to kawai yanayin rayuwar boarding din ne bai mun da
shi.
Kawai ina gama SS1 kawai sai na kuma dawowa dai.
To bayan an kammala secondary school kuma fa?
Eh, to bayan na kammala muka ci SSCE na rubuta JAMB, shi ma na ci na ciki nan Bayero University, inda na samu course in English language. Nake karannan nan course na samu gana suna applying international studies, to sai aka ce mun UK ba sa yi, su dina tafi Zaria. Su ne kuma gaskiya boarding school baya cikin ra'ayina, su kawai sai na haƙura suka bani English. To amma kawai dai barin gidan ne ni a wurina nake ganin kamar wani sabon aiki ne, saboda gaskiya ba na so, na riga already na saba da gida.
To da aka karanta a aka karanci harshen English
na da mutum ba wani problem, tunda shi cousin straightforward ne ga shi na, tunda ka samu rutin tun daga secondary school kana English. To shi ma dai kawai dai zan ce a university an samu cigaban shi ne da kuma wasu ƙari da aka samu.
Wasu suka ce harshe yana da wahala.
Ito yana da wahala gaskiya, especially ma English din da an hada da literature. So literature course ne gaskiya mai dan ali, yana da dan wahalarwa kana.
Me wahalarwa? Yawan karance-karance a cikin
karance-karancen da sauki tun da karanta ne. To amma in ka karanta dole za ka fitar da wasu kaman criticism a cikin sa, ba a ce su sallo su iya kuwa eh, to dole za ka fitar, to suna da dan rikitarwa idan baka mai da hankali.
To a wace shekara aka kammala?
Na gama 2004.
To ina batun aiki?
Eh, to. To aiki dai bamu samu ba.
An nema?
Mun na dan nema amma ban wani zurfafa nema ba, in ce na kai wurare da yawa.
Shin aka ba ki neman degree yanzu?
A'a, na kuma ina postgraduate. Sai na koma fannin education. Ina karanta information management. Gwada yanda wani fannin karatun
yake. Ba koyarwa ce ba ke wata da
a to ban da ra'ayin koyarwa gaskiya dai tun daga farko. Tun da wanda ya karanta English kowa sai dinga cewa lalle sai dai teaching. To kin gani, to ni gaskiya a ra'ayina na samu offer din teaching din so da yawa. Dan duk wanda na ce na neman aiki sai ce mun ga teaching.
Sai me yasa baki san koyarwa?
Kawai ni ban ji ina da qualities din yin teaching din.
Ba za ki iya
yi ba. Yauwa, gaskiya ban ji ina da wannan, ba wai ko na raina teaching din ba ne. Kawai inda zan yi bayanin ne a fahimta nake ganin kamar ba zan iya.
To wannan education ɗin da ke karanta wani irin aiki zai yi?
Information management ne kin ga. So yana ɗauke ne da zan iya aiki a ko'ina shi. Gidan rediyo,
inda
TV, da ma'aikata, da duk inda aka ce information, kin ga tattaro bayani ne.
To madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.